magana kan mitoci 60-25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen radio FM na VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da fara'a da nomad da dalol duk a jamhuriyar ta Niger a Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau ranar Kirsimeti talata 25 ga watan Disamba da fatan ana kan shagulgulan Kirsimetin lafiya Ibrahim Kalmasi Garba ne da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin kamar kowace ranar Kirsimeti yau shirin namu ya raja'a ne kan shagulgulan Kirsimeti don haka in banda labaran duniya zamu jingine rahotanni da sauran shirye-shirye a maimakon haka za a ji gaishe-gaishen Kirsimeti da alheri Grace Abdu kafin nan ga labaran duniya
jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh labaran duniya mai karantawa Yusuf Aliyu Harande Adadin waɗanda suka mutu a Indonesia sanadiyar ambaliyar ruwan tsunami da ta auku a ranar Asabar ya haura zuwa 429 a cewar jami'an hukumar agajin gaggawa jami'an agajin sun koma amfani da karnuka da jirgin nan mai sarrafa kansa na drone wajen gano sauran mutane da basu mutu ba waɗanda ambaliyar ruwa ya daidaita yankunan su a tsakanin asabirin nan na Samanta da Java a mashigar Sunda fiye da gine-gine 100,000 ne suka lalace waɗanda suka hada da ɗaruruwan gidaje mutane sama da 1,400 suka ji rauni kimanin mutane 128 kuma ba san inda suke ba Hukumar kula da yanayi ta KMBG ta ce ranar Asabar da misalin karfe 9 na daren lokacin yanayi yankin dutsen Krakatuwa yayi aman wuta jim kadan da misalin karfe 9 da rabi na daren sai ruwan tsunami ya faye biyo baya sanadiyar faruwar hakan shine motsin da ya auku a karkashin teku bayan da dutsen na Krakatuwa yayi aman wuta Wani mai magana da yawun gwamnatin Afghanistan ya ce mutane 43 ne suka mutu lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai hari a wani ginin gwamnati da ke birnin Kabul a ranar Litinin. An kai harin da yamma lokacin da wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa wata mota da ke makare da bom. Wanda ke bakin wani gini na gwamnati da ma'aikatan gwamnati da dama da suka hada da ma'aikatar masu nakasa dan ma tsofaffin sojoji bayan kai wannan harin ya fasa wannan dan bindigan ya ruga cikin ginin inda ya kwashe tsawon sa'o'i 7 yana musayar wuta da ƴan sanda mai magana da yawun ministan lafiya Wahid Majruk ya ce akalla mutane 10 suka ji rauni sannan dan bindiga daya da sudan sanda daya da kuma ƴan bindigar guda 3 sun mutu a lokacin wannan harin jami'an sun ce ma'aikata sama da 200 ne aka kubutar daga wannan gida a daidai lokacin wannan harin Har ila yau akwai wasu muhimman gine-gine na ma'aikata a wannan unguwa da aka kai harin wacce ke gabashin birnin na Kabul. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a kasar Libya sun tabbatar da cewar wasu mahara sun afkawa ma'aikatar harkokin wajen kasar a Tripoli a yau Talata. Harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 3. Harin da ya haɗa kuma mutane da dama dan kunar bakin waken ya shiga cikin ma'aikatar kasar ta Libya ta fuskanci rikice-rikicen siyasa tun bayan da aka kifar da gwamnatin da daddan shugaban kasar Muhammad Gaddafi aka kuma kashe shi a shekarar 2011 Sanadiyar kawar da gwamnatin ta Gaddafi an samu gwamnatoci masu kishin juna da kuma rarrabuwar kawunan sojojin kasar a bangare daya a birnin na Tripoli a gabashin kasar inda aka yi ta fafutukar karban ikon arzikin inda man fetirin kasar yake a ɗaya bangaren kuma wannan rikicin ya baiwa ƴan kungiyar ta'adda ta IS matsuguni a gundu a inda suke gudanar da ayyukansu. Babu alama da ke nuna cewar an kusa kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin Amurka da aka rufe na wucin gadi. Yayin da shugaba Donald Trump yana iya nuna cewar dole ƴan jam'iyyar Democrat su kawo ƙarshen wannan yajin aikin. A ɗaya ɓangaren su kuma ƴan jam'iyyar ta Democrat suna ɗaura laifin akan shugaba Donald Trump da suke cewar shi ya jefa ƙasar cikin wannan halin ha'ula'i da take ciki. Bangarorin biyu na nuna yatsu ga juna tun bayan da aka kawo kakaita wannan rikici gabanin wannan bukukuwa da ake shirin gabatarwa na Kirsimeti da aka fara a yau. Yayin da aka shiga yini na hudu wasu ma'aikatan gwamnati na rufe saboda rashin jituwa da aka samu a tsakanin shugaba Donald Trump da majalisar dokoki kan kasafin kudaden gudanar da harkokin gwamnati. A dai lokacin da ma'aikatan gwamnatin da ke kai da suke aka ayyanar da su akan cewar ayyukansu bayi da muhimmanci da dama daga cikinsu ba za su fita aiki ba. Kimanin ma'aikata 800,000 ne za su fita aiki, waɗanda kuma ba za a biya su albashi ba a sanadiyar babu wani aiki da za a gudanar. Amma ba za a samu biyan su albashi ba sai an dawo daga wannan yajin aiki wanda ba a san ranar dawowar shi ba. Ana kokarin ganin cewar an daidaita tsakanin gwamnatin kasar da kuma shi shugaban kasar da su.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To ba tare da bata lokaci ba, za mu koma gefe guda Alheri Grace Abdu ta gabatar mana da gaishe-gaishen Kirsimeti.
Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga ƴan uwa.
Merry Christmas and Happy New Year.
Masu sauraron assalamu alaikum, barkamu da asuba. Muna kuma yi wa al'ummar Krista a duk faɗin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan ranar Kirsimetin ta shekara ta 2018 lami lafiya. Alheri Grace Abdu ce ɗauke da kashi na biyu kuma na ƙarshe na wannan shiri na musamman da ke ba ƴan uwa mazauna Amurka maza da mata damar sada zumunci a wannan rana.
Sunana Lawrence Cupton, ina magana daga Maryland a Baltimore. Ina gaisuwa zuwa ga ƴan uwa lokacin Christmas wannan. A gaishe min da ƴan uwa duka a Plateau State na Nigeria. Gaisuwa ga Linus Gwambalan Cupton, Stephen Ngotum Cupton, da Grace matansa, Paul Mbwap, Anthony Bajib, Christopher Nero Cupton da matan ku duka, Mary Fidelis Cupton, Paris Cupton da matanka, Ngolon Uri Dominic Ngofuin, Nakabur da duk miskam naka, Patrick Shigola, Godwin Nenfan Goyang, da matanka Larry Ngoyang, Justin Buden da matanka Alice, Bulus Kasam da matanka da Yarwan Yarwaye na duka a Kabir, na mika maku gaisuwan Christmas a gaishe mani da Galadima Peter da da Asabar Golkun Kekwila, James Tambaba Lar da Sylvester Goro Jaya 2, ban manta da kai ba Sebastian Gotau da Paul Sabo da BBC Ngordus Henry Ngordus da duk mutanen da ban tuna da sunan su ba, amma na maku gaisuwa duka da Jit Nenpan Goyang duka ban manta da ku ba, ina maku gaisuwa Christmas dukanku, mata na Victoria Asabe da yara na duka muna gaisuwa maku a gaishe su surkina daga Garkawa. Merry Christmas to you all. Thank you.
Sunana Talatu Bonnet daga California. Ina isar da gaisuwan Christmas ga iyayena Malam Buwari Matarfa da matarsa Asabe Tarfa a Gombe, da yayana da matarsa a Jos, Suleiman da kaka Buwa Tarfa. Ina gaida yayata Malama Naomi Takuba da iyalinta a Jos, da kanina Malam Stanley Tarfa da kanwata Malama Kelni da Erta Sevo. Ina gaida membobin Ekwa Seminary Church a Jos, da malaman Jos Ekwa Theological Seminary. Da fatan za ku yi Christmas lafiya. Ubangiji Allah ya taimake ku.
Sunana Bishop Kobong daga jihar Alabama. Ina gaisuwa da dukkan jama'ar Najeriya, musamman mutanen jihar Gombe da masu rikon kasa da jama'a, daga mai girma sarkin Gombe da Governor Dan Kwambo da Senator Goje Justice Apollos Idi da iyalinsa, Alkali Jonas Leombo da Aunty Julie. Ina gaida dukkan sarakunan gargajiya kanana da manya, tare da fatan alherin Allah da zaman lafiya a ƙasa. Ina mika gaisuwar Christmas ga mahaifina Reverend Bulu Sabo da ƴan uwana da iyalansu, Sarfada Kennedy Ankama da Yatu da Eli Iliya, Rahila da Nuhu Amuga, Barnabas da Marate Ajibu da iyalinsa, Abigail da mai gidanta da kuma Silas Kerkebe. Allah sa yi Christmas lafiya. Ina gaida mai girma sarkin Tumu da Dr. Stephen Ball da iyalansu. Ina gaida Malam Timothy Jefta da makwabta duka. Ina gaida Ecclesiar Ekwa da duka mutanen Tumu. Ina gaida mai girma sarkin Tangale Dr. Abdu Buba da iyalinsa. Ina kuma taya shi murnar sa samun sandar girma mai daraja ta ɗaya. Ina gaida hakimin Banganje Malam Hassan Gayus. Ina gaida dagacin Banganje Mr. Felix da iyalinsa. Ina gaida Baba Umaru da Korok da Mama Dina. Ina gaida Baba Dan Bahaushe Bako da iyalinsa. Ina gaida Aunty Flora. Ina gaida iyayena Baba Benjamin Ajebu, Petrus Ajebu, Absalom Ajebu, Yakubu Barnabas, Terrison Bison, Kaka Hawa, Mama Kanna, Kaka Shetu, Mama Sonia Lawrence, Mommy Asabe, da dukkan iyaye a Kalkunji. Ina gaida Professor James Bako da iyalinsa. Ina gaida Jiyan Tangare Dr. Nuhu Ade da iyalinsa. Ina gaida Major Mamza da iyalinsa. Ina gaida Tsohon Shugaban Ekwa Dr. Jerry Gado da Grace Gado. Ina gaida Leazar Ustal da iyalinsa. Ina gaida Haya Yunana. Ina gaida Baba Rauda Hussaini da Mama Rahila Chiro Mabauchi. Ina gaida Admiral Othniel Filafa da iyalinsa. Ina gaida Dr. Ila Umaru da iyalinsa a Kaduna. Ina gaida Kanena Kutal da Sadat da Alakili da iyalansu Abuja, ina gaida Dr. Bitrus Sarma da iyalinsa a Kagoro. Ina gaida abokanaina da shugabannin addini masu lura da jama'a, da ruhaniyar jama'a duka. Ina gaida Reverend Isa Uba, Reverend Mamman Dallingi, Reverend Tufugut Kardi, Reverend Bitrus Saba, Reverend Isa Lashabo, Malam Samson Yelwa, Malam Samson Jeremiah, daga Chinkoshiya, Malam Gaidan Kamasko, Marcus Benja, Reverend Otnel Wakili Bajani, Reverend Ruben Yaro, Reverend Joel Wakili, Reverend Samuel Akeju, Reverend Samuel Akusuk, Reverend Maxwell Parfashi, Reverend Musa Dan, Reverend Adam Smadaki, Reverend Nata Alabar Kuma Shehu, Reverend Sam Bello, Reverend Jeffrey Kentuma, Reverend Isabello, Reverend Isa Galadima, Reverend Yunus Akalla, Reverend Ayuba Jalo, Reverend Williams Burga da iyalansu. Ina gaida marubucin Ekwa, Reverend Yunus Amadu. Ina gaida Baba Siman Ibrahim, Baba Reverend Onesimus Makenti. Ina gaida Baba Dr. Joshua Maina. Ina gaida Comrade Dalladi Likitan Ido da iyalansu. Ina gaida abokan arziki Akawu Peter Dogo, Abdullahi Helen, Honorable Victor Mela, Tony Aristo, Mohammed Black Bamei, Eli Elfi, Nathan Laulum, Yusuf Las, Moses Lafilas, Mela Laudi, Dr. David Las, Dr. Musa Denkel, Dr. Jerry Gomna, Dr. Emmanuel Sule, Dr. David Kajom, Reverend Ephraim Piak, Adam Tijani Hassan Daladi, Eli Alansu, Nageda Mohammed Lakodo, Moses Majola, Daladi Damalang Ishaku Atuman, Thomas Kusel, Barisa ya Glory Lauranjo, Philip Boma da iyalansu. Ina gaida Kashim da Zipora Panguru. Ina gaida Akila Ishaku, Kerkebe Makenti, Dr. Aloe Makenti, Maikwada Makenti, Ankama Barnabas da iyalansu. Allah mai jinkai da alheri ya sa ai Christmas lafiya, ya bada zaman lafiya da cigaban Najeriya, ya kuma biya bukatun jama'a duka, ya kuma shiga sabuwar shekara lafiya. Allah kai mu na bari. Nagode. Hosiana, Hosi, Hosiana, Hosiana, Hosi, Hosiana, Ahego mamuja wizi na juu miteka, ama moro ni chubali la viva hasumba hose. Hosiana, Hosi, Hosiana, Hosiana, Hosi, Hosiana, Ahego mamuja wizi na juu miteka, amamoro ni chubali la viva hasumba hose.
Sunana Victoria Alariwaju Atenshola muna gaisuwa muna so mu gaishe da mutanen Cooking Church Kevin English section muna so mu gaishe da mutanen Cooking the Hausa section United States Tabernacle Shola Adebayo the family she the only been this family so gaishe da Irene Adirita na so gaishe da Choji family Akiva Ibitola from Cooking Church English section. Na so gaishe da su Carson family Joseph Carson from Kavon. Na so gaishe da su Gunduaje from Kavon. So gaishe da Ipinami Toron from Kavon. Dr. Eze from Kavon. Adekola from Kavon. Na so gaishe da Duke in Kavon, the Choji family. Na so gaishe da Maman Divine is in just na gaishe da mama bidini Ernesto gaishe da oi Mr. Oye and his family, Anesco, Sengeshi, the Mama Evan, Tanwali Abuku from Baptist Church, English section, Sengeshi, the Ogutoye Abukuru from United Faith Tabernacle, now Sengeshi, the Suonibinde family, the store in Jers, store in Rukuba, all the workers that are working in Buku, and the family, my in-laws, now Sengeshi, Subika, Sengeshi, the Mutan in BSF, just from the Smart Cooking Church headquarters. Now, Sengeshi, the Superstore Church United Faith Tabernacle, the General Overseer, Pastor Adericho, Pastor Padukun, Pastor Nawala, all the pastors, the Subikin, the Subik nurses. Now, Sengeshi, the Kowadu, Fatunle family. Now, Sengeshi, the Laogun family. Now, Sengeshi, the everyone. Man, I so wish now for Christmas last year. Allah with Jim Bika, Victoria, the Maryland, United States of America.
Welcome to Christmas. Nature Fatima, Sule Snow, Anang, California. And I saw the guest on Christmas, the Mahai Theater, I mean, Sule, Nam Koloma. And I come together, good go for two. Ina isar da gaisuwa ga yayana Timothy tare da iyalin shi. Ina gaida Reverend Dr. Isaac Laudabji da ke nan garin Gusau. Ina kuma isar da gaisuwa ga Justice Apollos Idi da ke garin Gombe tare da iyalin shi. Ina gaida kanwata Hajara tare da ƴaƴanta. Ina gaida kanina Babangida tare da matar shi Deborah. Ina gaida kanwata Malama Abu Zainabu da ɗanta Victor. Ina gaida wata malama Lami Asaf tare da makwabtanta a nan garin Todi. Ina gaida ita Mama Suzana Malum da ke nan garin Sumo. Ina gaida yayan Musa Sankami a nan garin Koguwa. Ina gaida yayan Magashi a garin Kulido. Ina kuma gaida Mama Zainabu a unguwar Kwalkwale. Ina gaida kabilar Kandalintin. Ina gaida kabilar Long, ina gaida kuma Malama Jummai Hassan Maman Sarah. Daga ƙarshe na isa da gaisuwa ga Ecclesia na Ecuador Goodness Church Bilori a Christmas last year.
Sunana Linda Umaru na nan a Southern California. Muna so mu isar da gaisuwa daga iyalina a nan California zuwa Baba Umaru Lakorok da Mama Dina Lakorok. Baba Bako dan Bawashe da Mama Priscilla, yaya dan Ladi Barnabas da iyalinsa, Dr. Ila Humaru da iyalinsa, Mrs. Ballingoni da iyalinta, Honorable Ankama Barnabas da iyalinsa, Kutel Umaru da iyalinsa, Sadat Umaru da iyalinsa, Mela Umaru, Ibrahim de Gladys da iyalinsu, Felix da Molile da iyalinsu, Mama Rebecca Dawa, the family, the Yalinta, Mama Neti Ishaya, the Yalinta, Uncle Apollos Idi, my Tangle and the whole Sangale people, Good News Church Billery, Equa Church number one Billery, Baling Ishaya, Muslim Ishaya, the Duke of Muta Ningida, Muna Mukumurunan, Christmas, Muna Fatan Kowai Christmas last year. Mungodi, daga wurin mu a California.
Sunana Naomi Lashombol Gankino Meguwa, ina zama a California. Ina isa da gaisuwan Christmas zuwa ga mai gidana Emmanuel Gankino Meguwa, iyayena General Nuhu Ade da Norma Dansi Ade, Adata Tabita Ade da Kanuana Deborah Ade, Abokanena Amazing Grace Vijimi, Claudine Rod Dermoa Chindaba, Ozzy Sadiq, John David, Godia Auta, Sonia Shimbura, Olatudun Taiwo, Johanna Shehu Dandija, Naomi the Victor Mela, the Surkuata Mrs. Naomi Philip Megua, the Duke Cousins Ina, the Kauna, Sali Ade, the Matanshi, Ambassador Salihu Ahmed, the Matanshi, Reverend Jeremiah Gado da matan shi da yayana Dimas Ade da iyalin shi Saul Dan da iyalin shi Yakubu Ade da Duke Young Leaders Impact na Abuja da Lagos na Great Commission Movement da Duke Staff in Great Commission Movement da babana Esther Dangabar da matarsa da Duke Matan Nigerian Women Against Violence a Nigeria. Ina fata za ku yi Kirsimeti lafiya.
Sunana Bala Iganus, ina zama a California. Ina isar da gaisuwan Kirsimeti zuwa ga mamana Mrs. Iganus, Antina Honorable Asamau da Auntie Flora, yayana Daniel da Abdul, Adana Anara da kannena Yambiyo, da su kawuna Alapan da Abuja. Iyana da dukkan gidan Iganus, ina fatan za a yi hidima lafiya.
Sunana Bashar Ade, ina zama a California. Ina isa da kirisuwa Kirsimeti zuwa iyayena na Nuhu Ade da Mrs. Nancy Ade da duk yan family na cousins ina, su antina su uncle ina da kuma yaran Dorcas Ministry da Auntie Flora. I said the case was Duke. I Kirsimeti lafiya.
Let it be Christmas everywhere, in the hearts of all people, both near and far. Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are, on the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing. Let every bell ring. The story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan shekara ta 2018. Sai kuma shekara mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana cikin alherinsa. Ina kuma mika gaisuwa fata alheri da barka ga Kirsimeti, ga ƴan uwa da abokan arziki da ba zan iya ambaton sunayensu ɗaiɗaya ba a duk inda suke. Allah ya sa a kammala bukukuwan Kirsimeti lafiya ya kuma nuna mana shekara ta 2019 cikin alherinsa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da Terry Sauter Shirin da injiniyarmu da kuma jami'an labirare alheri ke cewa bari salamar Isa Almasihu da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
To nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa da Julie Leathers Gresham wacce ta hada mana sautin da injiniya mana wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai kuma da daddare lokacin da za ku ji sabbin labaran duniya da kuma gashe-gashen na Kirsimeti. Kafin nan a ci gaba da shagulgulan Kirsimeti lafiya.